أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة 25 ربيع الأول شكرا تدبو للي هدو أربعين دهو هجرية وان دي داتي دي 21 لوتن غوم شكرا تدبو دي 22 ميلادية zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine sunan na al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala as-Sijistani muna cikin kitabu tahara zamu tashi babul mani yusibu sauba babu 135 baban dake bayanin mani ya taba tuha hadisi na 300 da wannan shine darasin mu na 31 hadisi na 367 haddathana Habs ibn Umar an Shu'ba an al-Hakam an Ibrahim an Hammam ibn al-Haris daga Hammam ibn al-Haris annahu kana inda Aisha shi Hammam ya kasance a wajen Aisha fa hata lama sai yayi mahalki fa absarat wujariyatan li Aisha jariyatan li Aisha sai wata yarinya ta Aisha ta ganshi yayi mahalki wa huwa yagsiru athar al-janaba yana wanke gurbin janaban nan min saubihi daga tuhashi aw yagsilu saubuhu ko kuma yana wanke tuhar tashi gaba daya fa akhbarat Aisha sai tabba Aisha fa qala sai take cewa laqad ra'aytuni haqiqa na ganni wa ana afruquhu min saubi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina kankare mani daga tuhar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan tana mata nunin cewa da ba hayya wanke ba tunda bushashe ne warawahul a'amash kama rawahul hakam a'amash ya rawaito shi inji abu dauda kamar yadda hakam ya rawaito shi hadisi na gaba na 368 haddathana musa ibn isma'il akhbarana hammad an ibrahim an al-aswad anna aisha قالت عائشة take cewa kuntu afrukul maniya na kasance ina kankare mani min saubi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayusalli fi daga tuhar annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi sallah da shi zai sallah da shi qala abu dawud yake cewa wafaqahu mugira wa abu ma'ashar wa wasil mugira da abu ma'ashar da wasil suka yi muwafaqa da shi cikin rawaito wannan hadisi na 369 haddathana abdullah ibn muhammad an-nufaili akhbarana zuhair ha wa haddathana muhammad ibn ubayd ibn hisab al-basri akhbarana sulaim yani ibn akhdar al-ma'ana ma'ana siddika dani wal ikhbar lafazin akhbarana kuma fi hadith sulaim ahadithun sulaim yanzu qala su duka suka ce akhbarana amr ibn maymun ibn mihran qala sami'tu sulaiman ibn yasar yaqulu naji sulaiman dan yasar yana cewa sami'tu aisha taqulu naji aisha tana cewa innaha kanat tagsilu al-mani ita ta kasance tana wanke mani min saubi rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga tuhar annabi sallallahu alaihi wasallam qala tana cewa summa arahu fihi buqatan sannan sai in ga wani bagiri aw buqan ko kuma guri buqatan ko buqan duka abu daya ne mai ruwaya ne yake shakkun wannan aka fada a jikin tuhar ta annabi alaihi salatu wassalam wannan hadisi a imma guda 6 gaba daya sun huddo shi cikin littattafan su ma'ana shi na cewa Aisha tana goge mani daga tuhar annabi sallallahu alaihi wasallam bushashe kuma ya huta yi sallah ba tare da an wanke ba Bukhari Muslim Tirmidhi Nisa'i Abu Dawud Ibn Majah duka guda 6 nan sun rawaito wannan hadisin al-Tattahan su Ibn Daqiq al-Id yake cewa malamai sun yi sabani akan tsarkin mani da kuma najasar shi Shafi'i da Ahmad sun tayi akan cewa mani mai tsarki ne Malik da Abu Hanifa sun tayi akan cewa najasa ne wanda suka ce najasa ne sun yi sabani akan yaya ake wanke shi sai Malik yake cewa danyen shi da bushashen shi duka wankewa ake shi yasa malamu na malikiya da tattaun suka tayi akan kawai wanke shi ake ba abun nan dan saboda shine mazhabin na Malik Abu Hanifa yake cewa za a wanke danyen shi amma bushashen shi kuma gogewa ta wadatar yace amma Malik yayi aiki da kiyasi ne cikin hukuncin gabaki daya yana nihin wajen najasa shi cewa dukkan najasa kuma sai da ruwa ake gusar da ita amma shin hudu dalilai da bayanai masu yawa wannan cikin littattafan fiqh ne wanda babban dai abinda zan mu dauka shewa shine kawai hanya mafi lahiya shine cewa idan bushashe ne gogewa tana wadatarwa in kuma danye ne sai an wanke kawai shine hukuncin shi tunda wannan gashi Aisha tana wankewa ga tuhar annabi alaihi salatu wasalam yana ga gurin kuma yaje yayi sallah gogewa nake so kenan karshen hujja ta kare illa iyaka in danye ne kuma ya kasance an wanke shi sawa'un anta hi akan cewa najasa ne ko ba najasa bane kai duk ka saka riki hukuncin in ka riki hukuncin cewa bushashe gogewa tana yi kuma ka wanke ma karin tsafta ne idan kuma ya kasance bushe danye ne wannan kuma sai an wanke kawai ka rike wannan hukuncin a ce najasa ne ba najasa bane wannan ba zai cutar da kai ba kai duka riki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance shi da shi babu na 136 babu baulu sabi yusibu sauba baban da ke bayanin bawalin yaro ya taba tuha yaro karami dan saboda jauhari yana cewa al-gulam shine jam'in shi sabiya ko kuma sibiyan sibiya ko sibiyan ibnu sayyidihi daga sabit yake cewa sabi ma dama radiyan ana kiran yaro as-sabi matukar yana shan nono a cikin littafin al-muntakhib yake cewa lokacin da aka aiho yaro a lokacin walidi ake ce mishi ko difil ko sabi wasu daga malaman lugha suke cewa matukar yana cikin ma'aihiyar shi masuyan shi janin idan an aihe shi a kira shi da sabi matukar yana shan nono idan an yaye shi a kira shi da gulam har zuwa shekara 7 kamar yadda al-imam Badruddin al-Aini ya faɗa Allah mashi rahama hadisi na 370 al-imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala as-Sijistani yake cewa haddathana Abdullah ibn Maslama an Malik an ibn Shihab an Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud jikan Abdullah dan Mas'ud ne yana da ruwaya daga kakan shi Abdullah dan Mas'ud daga Qais bint Mihsan annaha atat bi ibn Allah sagir tazo da danta dan karami lami akul da'am bai cin abinci abinci tana nihin abinci ba ko abinci na abinci da ake ci ba wai nono ba nono ma matsayin abinci ne ma'ana lami akul da'am suwal laban ghayr al laban banda nono ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo da shi fa ajlasahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijri annabi ya zamanar da shi a cinye shi fa bala ala saubihi yayi ba wali akan tuhar annabi sallallahu alaihi wasallam fa da abi ma'in sai annabi ya ce aka mishi ruwa fa nadahu yayi mishi yayyahi walam yagsilhu amma bai wanke shi ba shine bayani akan bawalin yaro shi yasa kullu babi ana hadisi na 371 al-imam yake cewa haddathana musaddad ibn musarhat wa rabi ibn nafi abu tauba al-ma'ana kala suke cewa ma'ana al-ma'ana ma'ana hadisin daya na su duka biyu suka bashi labari akhbarana abul ahwas an simak an qabus al-lubaba bint al-haris qalat lubaba take cewa kana al-husayn ibn ali radiyallahu anhu fi hijr rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bala alai husayn dan ali ya kasance a cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai yamma annabi bawali faqultu sai nace ilba sauban mu'adini izaraka izaraka sawata tuha sai ka bani gabtan naka hatta agsulu ha in wanke shi qala sai ce inna ma yusallu min baylul unsa bawalin mace ake ma wanke tuha wayin dahu min bawlil zakari bawalin yaro namiji kuma shi yayyahi ake mishi wannan hadisi ne sahihi kuma sarihi kirara akan bambancewa tsakanin bawalin yarinya mace da yaro namiji cewa bawalin yaro ya wadatar ayyayyahi dan saboda bawalin shi bai da karhi babu bukatar wankewa amma bawalin mace kuma babu makawa sai an wanke shi wannan yayyahi bai wadatarwa gare shi kuma wannan ilimi na likitanci ya tabbatar da wannan kan cewa ga dalilin da yasa bawalin mace yake da karhi kuma ga dalilin da yasa na namiji bai da karhi wajen najistuwa ake magana Hadisi na 372 haddathana Mujahid ibn Musa wa Abbas ibn Abdul Aziz al-Ambari al-Ma'ana qala akhbarana Abdurrahman ibn Mahdi haddathani Yahya ibn al-Walid haddathana Muhill ibn Khalifa haddathani Abu Sam kuntu akhdumu an-nabi yace na kasance ina ma annabi hidima sallallahu alaihi wasallam fa kana idza arada an yagtasil sai ya kasance idan zai yi wanka yayin yin wanka yace wallini kafa ba ni keyaka qala sai ce fa aulaitu hu kafaya sai in bashi ba ke ya ta fa asturhu bihi sai in sitirce shi da shi fa uce bi hasan aw husain yana cikin hadisan da Abu Jabbar ya ce an ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ba an suranta maka abun ya ake nihi da shi ba da kai shamaki a tsakanin shi da annabi alaihi salatu wasalam ba wai ya taho ba shi a matsayin shi na mutun shine zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam suturakin yayi wanka wanda wannan in ba mahaukaci ba zai wannan abun wanda zai zame maka bayan daki ka koma bayan shi kai wanka shine mutun kuma yana kallanka ai ko ba a ga maka ba ka san cewa siffa abun ba haka za a yi ta ba he dai kai ka nemi yaya ne ake nihi da abun in ka ce hadisai ku da dama da irin wannan gurbatattar fahimtar daga farkon jin su zaka gefa musu muguwar fahimta to kai ta halaka kullu me amfanin karatu shine amfanin karatu duk wanda yake yin shi ba karatu ne wajen malamai ba kullu wannan halakoki su zai ta fada ya dauki abu ya bashi ma'anar da ba ita kwata-kwata ake nihi ba fa ute bi hasan aw husain radiyallahu anhuma sai aka zo mishi da hasan da husain Allah ya rada su fa bala ala sadrihi sai ya yi bawali akan kirjin shi faji'tu aghsiluhu sai nazo ina wankewa fa qala sai yace yughsalu min bawlil jariya ana wanka ne daga bawalin yarinya wa yurashu min bawlil gulam amma bawalin yaro fi ana yin yayyahi qala ibn abbas ibnu abbas yake cewa haddathana yahya ibn al-walid qala abu daud wa huwa abu zaara shine abu zaara qala harun ibn tamim an al-hasan al-abwal kulluha sawa shi kuma yace bawali dukkan su daya ne na mace da namiji duk daya ne wannan a magana shikenan yana nihin cikin najasa babu bambanci tsakanin mace da namiji da babba da karami yace wannan shine zahirin magana hasan wanda harun ya ciro amma wannan magana tashi ba inda aka same ta da yana saba mishi ita haka ne tahawi ya hudo daga humayt daga hasan yana cewa bawalin yarinya wanke shi ake wankewa bawalin yaro kuma ana bibiye shi da ruwa haka hasan yace hasan bai ce ba duka daye ne hadisi na gaba na 373 al-imam yake cewa haddathana musaddad akhbarana yahya an ibn abi aruba an qatada an abi harb ibn abi al-aswad an abihi an ali radiyallahu anhu qala yake cewa yughsalu bawlul jariya ana wanke bawalin yarinya wa yundahu bawlul gulam ana yayyahi ga bawalin yaro malam ya da'am matukar bai abinci ba hadisi ga masu yawa ga sana hadisi na 374 al-imam yake cewa haddathana ibn al-musanna akhbarana muaz ibn hisham haddathani abi an qatada an abi harb ibn abi al-aswad an abihi an ali ibn abi talib radiyallahu anhu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa zakara ma'ana sai ambaci ma'ana hadisin walam yazkur malam da'am amma shi bai ambaci ba cewa matukar bai yi abinci ba za da qala qatada sai kuma ya kara cewa qatada ya ce ha za malam da'am da'am wannan idan ba su ci abinci bane fa iza ta'ima idan sun ci abinci su duka gusila jami'an kuma dukkan su wankewa ake yi su duka kenan idan sun kai ga cin abinci to wannan kuma wankewa za a yi hadisi na 375 haddathana al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn amr ibn abil hajjaj abu ma'mar akhbarana abdul waris an yunus an al-hasan an ummihi qalat daga ma'aihiyashi take cewa ummi shi ma'aihiyashi ita ce maula ce ta ummu salma radiyallahu anha sunanta khayra Allah ya rada ita ke cewa innaha absarat ummu salma ita ta ga ummu salma tasubbul ma ala bawlul gulam tana zuba ruwa akan bawalin yaro malam ya da'am matukar bai abinci ba fa iza da'ima idan ya ci abinci ga salatu sai ya zama na wankewa take wa kana tagsilu bawlul jariya amma bawalin yarinya wanke shi take tun tana karama al-imam al-khattabi Allah masha rahama cikin ma'alimus sunan yake cewa wanda ya hadu zahirin wannan hadisin suka tahi akan zahirin shi amirul mu'minin ma'ana wanda ya tahi akan wannan mas'ala cewa bawalin yaro karami shi yayyahi ake na mace kuma wankewa ake matukar ba su ci abinci ba masu wannan fahimta cikin sahabbai Ali ibn Abi Talib kuma Ata ibn Abi Rabah akan haka ya tahi da Hasan al-Basri kuma ita ce magana al-Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal suke cewa yun dahu min bawlul gulam malam ya da'am bawalin yaro karami yayyahi ake mishi matukar ba yi abinci ba yarinya ko wankewa ake wannan kuma yace ba wai dan dalilin cewa bawalin yaro ba najasa bane ba yace lakin na min ajli at-takhfif allazi waqa fi izalatihi sai dai wajen saukin najasa ake nihi wajen sarkakewa wasu jama'a suka ce yughsalu bawlul jariya wasu suka ce bawalin yaro da yarinya duka wankewa ake wanda Ibrahim an-Nakhai haka ya tahi akai Abu Hanifa ya bishi da daliban shi haka Sufyan as-Sauri ya fada amma magana mafi inganci shine bambancewa tunda wannan hadisai da asar da dama da suke nuni akan bambancewa suna da yawa kuma sun tabbata ba yadda za a kore su babu na 137 babul ardi yusibu halbaul baban da ke bayanin kasa bawali ya same ta kasa ce a yi mata bawali me hukuncin ta hadisi na 376 al-imam abu daud as-sijistani rahimahullahu ta'ala yake cewa حدثنا احمد بن عمرو بن سر وابن عبده في اخرين تاره ده wasu ma'ana wa hadha lafz ibn abda wannan shine lafazin ibn abda yace akhbarana sufyan an az-zuhri an sa'id ibn al-musayyab an abi huraira qala yake cewa anna arabiyan dakhala al-masjida wani balqawi ya shigo masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan annabi yana zamne fa salla sai wannan balqawi yayi salla qala ibn abda yace raka'atayn raka'a biyayi summa qala sanna yace allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahadan allah ka ji kaina da ni da annabi muhammadu kada ka ji kan kowa ba tare da mu faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi laqad tahajjarta wasi'an ka kuntace abu wanda yake mai yalwa arhama allah mai yalwa ce shi ya fada da kanshi kai kuma ka kuntace ta summa lam yalbas sannan ba tare da jimawa ba an ba da finahiyatul masjid ya tashi wutsari a gehen masallaci fa asra annasu ilaihi mutane suka yi gaugawa zuwa gare shi kamar yadda yake cewa cikin tawa fazajarahu annas mutane suka tashi suka mishi tsawa fa nahahumun nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su wa qala sai yake cewa inna ma buistum muyassirin an aiko ku ne da sauki walam tubu asu muasirin ba turo ku ba da tsakuntatawa da tsanantawa subbu alaihi sajalan mimma kwarara mishi guga gudanar ruwa guga in yana cike shi yake ce ma asijil in kuma abai cike yake ce mishi addalu yace au qala zanuban mimma ko kuma ku zuba mishi zanub na ruwa wannan annabi alaihi salatu wassalam yayi amfani da hikima cikin tarbiyar wannan mutum inda ya biye musu jahilci ne sai yi wannan abu inda ya biye musu wanda kuma ya abu da jahilci ko wauta za a bishe da sannu ba kamar wanda ya abun dan tsaurin kai ba da a ce ya taho ne kawai da niyyar tsaurin kai da niyyar shi ya dace amma tsanantawa amma wanda ya taho dan jahilci ne ko dan saboda wannan ne in yayi irtikabin abin da yake ba daidai ba cikin hankali da nutsuwa ake kwatanta mishi wanda yayi dan taurin kai ya sani ne ya kiya ya saba dan sabawa wannan shi ake tsananta mu al-imam al-khattabi Allah mashi rahama yake cewa fi hadha dalilun ala anna al-ma iza warada ala an-najasa nan baban da ya kawo hadisin nan shine kasa ba wali ya same ta mahallu shahid wannan ba kauye ba wali ya cikin masallaci annabi yace a ka ruwa a kwarara khattabi yace dalili ne akan cewa cikin wannan hadisin cewa hay iza warada ala an-najasa cewa ruwa idan ya hayo ta kan najasa janasa ta huskar yana da yawa kuma ya rijaye ta to wannan ya tsarkake ta wa anna gasalatul najasati tahirun malami kun yubni najasa fiya launin walari cewa abinda aka wanke na najasa ya zama na mai tsarki matukar babu wani launi ko kuma warin abin walaulai kun zalikal ma tahir da a ce wannan ruwan da aka zuba bai tsarkake ba to zuba ruwan akan bawalin sai ya zama na najistar da masallacin ne ga bakin kanshi gaba daya sai ya nuni akan cewa annabi da yace a zuba guga gudanar ruwa yayi nuni akan cewa gurin ya tsarkaka ne kalam zancan khattabi ya tsaya anan ibnu daqiqil idi Allah mushi rahama yake cewa wa fil hadis dalilun ala tadhhiril ardin najasa bil mukasarati bil ma a cikin hadisin akwai dalilin cewa kasa idan aka zuba mata ruwa in mai yawa ne akan wata najasa to ta tsarkaka da suka yi hujja da dalili akan hadisin me yasa aka wadatu akan kwararawa kawai tunda kasa ba tufa bace ba aka dauka ba kana garhi ba kana wankiya a sa mata sabuli kawai daga an kwarara in mai yawa ne yafi karhin bawalin yafi karhin najasa shikenan ya wanke shi matukar ba gashinin kyararaba ko kuma warin shi har yanzu yana nan an yi dalili akan hadisin akan cewa yuktafa bi itabi ifadatil ma akwarar ruwa kadai yayi ba shartanta ba cewa kasar sai an dauke ta daga nan an kaita wani guri huskar kafa dalili shine annabi sallallahu alaihi wasallam anan gurin da yayi cikin wannan hadisin bai ce ba kuma kasar ku kwashe ta zahirin wadatuwa da aka yi da zuba ruwa kawai ke nuna cewa sun aikata abin da yawa jaba akan su ya zo cikin wani hadisin daban cewa annabi yayi umarni da cewa kasa ku kwashe ta a hudda waje a hudda sai dai ruwaya bata inganta ba yace kuma da a ce dauke kasar wajibi ne to da annabi alaihi salatu wassalam da yayi umarni a ce a dauke kasar daga nan gurin hadisi na gaba na 300 wannan shine dai wajahin da yasa al-Imam Abu Dawud ya sayo wannan babu a karkashin najasar kasa hadisi na 377 al-Imam yake cewa haddathana Musa ibn Isma'il akhbarana Jarir yani ibn Hazim qala sami'tu Abdul Malik yani ibn Umair yuhaddisu an Abdullah ibn Ma'kil ibn Muqarrin qala yake cewa salla a arabiyyu ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-qissa annabi wani ba kauye yayi salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yazo da wannan kissa qala fihi shi kuma a cikin kissa har yace ya anin nabi yana nihin annabi sallallahu alaihi wasallam yace huzuma bala alaihi min at-turab ku dauki abin da yema ba wali na kasa fa ahluquhu ku watsa wa ahriqu ala makanihi ma an ku zuba ruwa a gurin qala abu daud yace haza huwa mursal wannan mursali ne ibnu ma'kil lam yudrikin nabi ibnu ma'kil bai ma ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam ke tabi'i ne kenan kaga wannan ruwaya mursala ce batta da inganci ta cewa annabi yayi umarnin cewa a kwashi kasa a zubda da dan yi so a zuba ruwa bata inganta ba inda ta inganta ita zamana hujja ce wacce kuma wadda ta inganta ga ta wanda Bukhari ma da ashabu sunan sauransu gabaki dai sun huddo wannan hadisi babu na 138 babun fi dhuhurul ardi idza yabisat baban dake bayanin kasa idan ta bushe nasa idan ta bushe sarkin kasa idan ta bushe hadisi na 378 al-imam yake cewa حدثنا أحمد بن سالي أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال يكي تيوى قال بن عمر عبد الله دون عمر ينا تيوى كنت أبيت في المسجد ناكسن تيوى إنا قوانا أما صلاتي في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزامن النبي صلى الله عليه وسلم وكنت فتا شابا ناكسن تيوى متني سرمي أزبا قبلو وكانت الكلاب تبولو وكرنكا سنكسن تيوى سنة بولي وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ سُنَا زُوَا سُنَا زَوَّا تِكِمْ مَسَلَّاتِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِسْمَا وَنَنْ غُرِنْ يَيَّهِ كُوْتَ أَيَا وَنَنْ كُمَا چَمْبَا مَنْ يُبْيَانِ أَكَنْ شِيْوَا كَرَنْكَ دَسِكِي شِغَا بَا وَي ambara musu bane suna shiga da gangan suna shiga ba tare da an sani ba wai an bar su bane suna shiga dan gurin sallah masallaci guda hamma na annabi ya hi karhin a ce sahabbai suna kallo karnuka suna shiga suna bawali suna huta a ciki wanda in wannan mutum ya mushi wannan mugo fahimta he nasaba ma sahabbai da mutanen zamanin kazamta da wannan kamar wannan ne da muka yi bayani can baya bi'ir buda'a da aka ce rijiya ce wanda suke yan masu haila an sun yi su kai jinin haila su nasa su kai gawa in ta mutu su kai su nasa so suna nihin ba wai su su kai su nasa ba sun yadda jibji kuma iska ta ja ta kai ta nasa sai aka nasaba musu aikin tun da su suka yi asalin yadda abun wannan hadisin a cikin shi akwai dalili akan cewa annal ada idza asabaha najasatu fajaffaza bi shafa awl hawa fa zahaba asruha dhahara idza adama ar-rashi yadullu ala jafafil ard wa dhaharatiha yace da hadisin dalili ne akan cewa kasa idan najasa ta same ta kuma ba a wanke ba sai da kasa rana ta yi ta bugon wannan najasa ko kuma iska ta tahiyar da gurbin ma wannan kazamta bawali ne masalan an yi shi a wani guri kuma bawalin nan ba ruwa aka zuba ba ba ruwan sama aka yi ba amma rani guda rana ta yi ta bugun shi rana ta yi ta bugun shi iska ta yi ta bugun gurin ta yadda ya kai gurin da ganin ido in ka ga ma baka ce an yi bawali ba ko da shin shi na kasa kai ba zaka ji ma warin bawali to wannan kawa ta tsarkaka rana da hawa suna tsarkakewa kamar yadda mai abun nan mai askari ya yi nuni zuwa ga wannan mas'ala yake cewa wasahihu anna shamsa tadhhar sahihiyar magana rana tana tsarkakewa qala al-khattabi fi ma'alim as-sunan al-imam al-khattabi cikin ma'alim as-sunan yake cewa karnuka suna bawali suna zuwa suna zawwa cikin masallaci yana nihin suna wucewa ba wai ana nihin ana barin karnuka masallaci ya zama shine gurin mazaunin su ba suna wulakanta shi suna bawali a ciki yace a cikin wasu lokuta ne yan kadan wanda ba gansu ba suke zuwa suna zawwa masallacin lokacin da bayyana kofa bayyana kyaure da akai marhi kuma shikenan su kawo su shiga malamai sun yi sabani cikin wannan mas'ala an rawaito daga Abi Kilaba yake cewa jufuful ard uhurha kasa idan ta bushe kawai ta tsarkaka idan najasa bawali ta taba ta kawai bushe watta tsarkake watta ne Abu Hanifa da Muhammad ibn al-Hasan suka ce rana tana gusar da kazam ta gami da kasa idan gurbin ta ya tafi kwata kwata ba a ga alamar ta ma Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal suka ce cikin kasa idza asabaha najasa idan najasa ta same ta ba abin da ke tsarkake ta sai ruwa a cikin al-Fatah yake cewa Abu Dauda yayi hujja akan wannan hadisi da wannan hadisin akan cewa kasa tana tsarkakewa idan ta gamu da najasa in ta bushe abinda yake nihi anna qawlu lam yakunu yarushuna yadullu ala nafi sabbil ma min babi aula akan cewa busu yayyahu ruwa nuni ne akan cewa zuba ruwan ma busu yi ba dan saboda bushewar ta biya bukata qultu mai aunul ma'bud yake cewa laysa indi fi hadha al-istidlal jafa wa khafa bal huwa wadi yace kyarara ne wannan dalilin da Abu Dauda ya kafa kasa idan najasa ta same ta cikin tsarkakarta akwai huska biyu na farko a zuba mata ruwa kamar da ya gabata a hadisin can da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a zuba ma bawalin ba kauyencin na biyu kuma ta bushe rana ta busar da ita iska ta tahiyar da alamun abun ma ta yadda babu warin abun babu alamar shi nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mu dauki sarki yayi mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi